salati da aminci da daukaka mara farko da ƙarshe da iyaka bisa jagoran mu shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan Allah hudubar mu ta wannan mako tana magana akan wasu ayoyi guda biyu a cikin Alkur'ani da Allah ta'ala yayi kira gare mu da mu nemi taimako da yin sallah da tsaye da sallah da yin sallah saboda tasirin sallah wajen gyara halayen mu da tasirin sallah wajen gyara mu'amalan mu da tasirin sallah wajen gyara kasuwancin mu da tasirin sallah wajen gyara halayen mu da dabi'un mu da nagartan mu da dunkulewan mu da curewan mu da mulmulewan mu da lelayewan mu da hadewan mu a guri guda sallah duka tana koya mana wannan a cikin sallah akwai tarin darussa a cikin sallah akwai abubuwa masu daraja da suke karawa mutum kusanci ga Allah su kuma inganta rayuwarsa su koya masa tsari su koya masa nagarta su koya masa mu'amala da zamantakewa tsakaninsa da jama'a duk wanda ya kalli yadda ake sallah duk wanda ya ga irin tasirin sallah da yadda Allah ya tsara mana ai sallah ita ce ibada ta farko da ba a yin ta sai an yi alwala ita ce ibada da ba a yin ta sai wato ainihin an yi tsarki an yi alwala ita ce kuma ibadar da ake shiganta da Allahu Akbar ake fitarta da assalamu alaikum wannan ibada in muka kalli tasirin ta da amfanin ta da yawanta a cikin rayuwar musulmi zamu san lalle sallah bayan kasancewa ta ibada da take kusanta mutum ga Allah kuma sallah Allah ya sanya ta domin ta koya mana tsari ta koya mana mu'amala ta koya mana zamantakewa ta koya mana yadda zamu gudanar da rayuwar mu cikin aminci da daraja da kima da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako ta hanyar hakuri ku nemi taimako ta hanyar sallah kuma ku shina lalle sallah tana da nauyi ba kowa yake iya kula da sallah ya fahimci sirrin da ke cikin sallah da kuma kimiyyar da Allah ya saka a cikin sallah ba sai mutumin da yake da tsoron Allah. Na Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah ya ku masu imani ku nemi taimako da hakuri da kuma yin sallah inna Allaha ma'as sabirin domin Allah ta'ala yana tare da masu hakuri. Sallah a harshen Larabci tana nufin addu'a a shari'a kuma tana nufin wata ibada ce da ake yin ta da maganganu da ayyuka sanannu keɓantattu wacce ake bude ta da Allahu Akbar ake rufe ta da assalamu alaikum sallah dukkanin ta addu'a ce ko dai addu'ar roƙo ko kuma addu'ar yabo ga Allah ta'ala da ibada addu'ar roƙo shine abinda bawa yake nema Allah ya yi masa na hanyar jawo masa wani abu da zai amfane shi ko tunkuɗe masa wani abu da zai cuce shi ko kuma neman wata bukata a gurin Allah ta hanyar gayawa Allah kana da bukata iri kaza to wannan ana kiransa sallah sannan sallah tana daukan mutum ya tashi ya aiwatar da wasu ayyuka kamar karatun Qur'ani tasbihi tahmidi zikiri addu'a tahiyya salatin annabi istighfari fadan bukata a cikin sallah duka ake yin waɗannan tare da yin tsayuwa da ruku'u da sujjada da dagowa da yin sallama da daga hannu domin a nuna suranda ga Allah wanda ya sallah ya kira Allah ta fuska biyu ya gaya wa Allah shi bawa ne idan ka tabbatar wa da Allah kai bawa ne zai tabbatar maka kushi kuma Allah ne idan ka tabbatar wa Allah kai mai bukata ne zai tabbatar maka shi mai biyan bukata ne in ka tabbatar wa Allah kai a ƙasa kake Allah kuma zai maida kai sama in ka tabbatar wa Allah kai ba kowa bane to Allah zai maida kai kowa in ka tabbatar wa da Allah kai mai nema ne Allah kuma mai bayarwa ne dan Allah ba mai rowa bane ba mai hanawa bane mun ga ya bayar mun ga ya bayar mun ga ya bayar babu iyaka saboda haka sallah tana nuna mana waɗannan abubuwa duka sallah wajibi ce a cikin alqur'ani wa aqimus salah wajibi ce a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buniyar islamu ala 50 daga ciki akwai sallah kuma malamai duka na duniya sun yi ijma'i sallah wajibi ce akan dukkan musulmi baligi mai hankali mace ko namiji kuma sallah ce ibada da ake fara training din yaro akan ta tun daga shekara 7 daga shekara bakwai ka fara training din danka akan sallah, kada ka taho masallaci ba da shi ba, kada ka dinga zuwa khamsu salawati ba da shi ba, kada ka dinga zuwa juma'a ba da shi ba, kada ka dinga zuwa idi ba da shi ba, domin ka gani tun kana da rai gidanka sallah ta tsaya. Ita ce Allah ya ce wa amur ahalaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalanka da ƴaƴanka da yin sallah, da kula da sallah, da haƙuri akan sallah, ka tabbatar gidanka ana sallah, ba kai kadai kake sallah ba, ƴaƴanka nayi, matanka nayi, ma'aikatanka nayi, duk gidanka ana sallah, domin sallah tana kawo nutsuwa, tana kawo cigaba, tana kawo arziki. Sallah da tana da matsayi mai girma a musulunci, ita ce ginshikin addini wa amuduhu salam, ita ce farkon abin da za a wa mutum bincike da hisabi ranar alkiyama. Idan an zo lahira, kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai zumunta, kai kaza, Allah zai ci ku fara dora sallah. A dora sallah a sikeli, idan sallah ta yi, duk ragowar ma ana sa ran za su yi, don sallah tana gyara duka. Idan sallah ta baci, to duk ragowar ma Allah baya sa ragowar ayyukan mutum. Sannan sallah ce wasiyar annabi ta ƙarshe alaihi salatu wassalam, ya ce as-sala wa ma malakat aymanukum, ku kula da sallah, kuma ku kula da waɗanda suke ƙarƙashin ku na mata da ƴaƴa da bayi, ku kula da su. Sannan sallah ce cikin ibadun da za a fara renawa, tana cikin ibadun da za a rasa a ƙarshe. Idan aka wayi gari musulmi sun daina sallah, ko sun daina kula da sallah, ko sun daina kyautata sallah, ko sun daina yin sallah yadda aka sa su, sallah ta zama kamar al'ada, ba a yin ta da nutsuwa, ba a yin ta da ilimi, ba a yin ta yadda aka ce, kuma sallah ba a ganin tasirinta. Kai sallah kai cuta, kai sallah kai ha'inci, kai sallah ka zubar da jini, kai sallah ka ci mutuncin wani, kai sallah ka ci dukiyar wani, kai sallah kai ƙarya, kai sallah ka ci amana, kai sallah ka saba alƙawari, kai sallah kai yaudara, kai sallah kai zamba, kana sallah kana zamba. To ina inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, ina tasirin sallah a kasuwancin mu? Za mu zo mu cika masallaci mai sallah, amma an ka shiga kasuwanmu ba bambanci tsakanin yadda Yahudi da Nasara suke kasuwanci, cin riba, ha'inci, ƙarya, zamba, algus. Za mu yi sallah mu tafi siyasa, an ka je siyasa mu ba ta da bambanci da ta Yahudu. A cikin siyasa mu mun halatta cin mutunci, mun halatta zubar da jini, mun halatta cin dukiya da lalata ta da ɓata ta, an halatta ƙarya, an halatta zamba, an halatta cin amana, an halatta ƙarya, an halatta saba alƙawari, an halatta yaudara. Mai bambanci. Za mu yi sallah mu je gidanmu, matan ba za su ga tasirin sallah ba. Baka ba matarka abinci ba, baka ba ta sutura ba, baka ba ta magani ba, baka kula da mutuncinta ba, baka kula da darajarta ba, baka kula da ƙimarta ba. Ina tasirin sallah akan iyalanka? Kai sallah ka bar ƴaƴanka a zube, ba karatu, ba ilimi, ba tarbiyya, ba sa su a makarantar Muhammadiyya, balle a sa su a boko. Ina tasirin sallah akan tarbiyyar ƴaƴanka? Kai sallah a shugabancinka ba a ga amana ba, kai sallah a kasuwarka ba a gani ba, a jagorancinka. Ita wannan sallah din ai tasirinta ake so a gani, cewa kai mai sallah ne ka bambanta da wanda baya sallah. Maganganunka sun nuna kai mai sallah ne, ayyukanka sun nuna kai mai sallah ne, i'tiqadinka nuna kai mai sallah ne, mu'amalarka ta nuna kai mai sallah ne, halayenka sun nuna kai mai sallah ne. To idan sallah ba ta shiga cikin waɗannan rayuwarmu ba, mun banta a iya masallaci. Tsakaninmu da sallah mu shigo masallaci, amma babu sallah a ofis ɗinmu. Mu ce Allahu akbar a masallaci, amma babu Allahu akbar a ofis ɗinmu. Babu Allahu akbar a jikin kakinmu. Babu Allahu akbar a muƙaminmu. Babu Allahu akbar a shugabancinmu. Babu Allahu akbar a kasuwancinmu. Babu Allahu akbar a gidajenmu. Babu Allahu akbar a siyasarmu. Babu Allahu akbar a cikin rayuwarmu gaba ɗaya. Sai a masallaci kawai Allah yake da girma. Allah bai da girma a kasuwanci. Ba ma girmama Allah a kasuwanci, ba ma girmama shi a shugabanci, ba ma girmama shi a gidajenmu, ba ma girmama shi a kasuwanninmu, da ofisoshinmu, da kakinmu, da kujeranmu, da makamanmu. Duka ba sa nuna Allah yana da girma. Shi yasa tasirin sallah idan bai shiga rayuwarka ta canza maka rayuwa ba, to kawai kana dungura goshinka ne a ƙasa kana ɗagowa, amma ba za ka ga tasirin sallah a duniyarka ba, ba za ka ga tasirin sallah a lahirarka ba. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah za a fara dorawa a sikeli. Idan sallah ta yi kyau, duk ragowar aiki ya yi kyau, in ta ɓaci komai ya ɓaci. Sannan sallah tana cin abin da za a rasa a ƙarshe. Shi yasa Allah iya bi masu tsaye da sallah da masu kula da sallah, saboda kasancewar ta mafi girma cikin rukunan musulunci guda biyar. Kai ba ka da uzuri, Allah bai yarda ka ƙin sallah ba. In ba ka da lafiya, akwai sallar mara lafiya. In kana tafiya, akwai sallar matafiyi. In kana yaƙi, akwai sallar mayaƙi. To in Allah bai ɗauke wa mai bacci sallah ba in ya tayi sai ya farka, bai daukewa mai mantuwa sallah ba in ya tuna sai yayi, bai daukewa mara lafiya sallah ba sai yayi ta yadda ta samu, bai daukewa matafi sallah ba sai yayi ta irin sallar matafi, bai daukewa mayaki sallah ba sai yayi ta irin sallar yaki. Kai me kake yi, wani yaki kake yi wanda ya hana ka yin sallah? Idan an ce Allahu Akbar a rufe office, a rufe taro, ana taron siyasa aka ce Allahu Akbar a ce da aka ta aje ayi sallah, ana mitin aka ce Allahu Akbar a tsaya aje ayi sallah, ana kasuwanci an taya an siya an ce sahabbai saboda girmama sallah, idan mutum ya daga gatari zai tsara a itace aka ce Allahu Akbar sai ya sauke shi ta baya saboda kada yayi wani aiki bayan an ce Allahu Akbar. Yau sallah Allah muke ayi a gama, Allah ake ayi, ba a zuwa sai karshe kuma farko a fara tafiya. Yadda ake shigo musulunci, ake shigowa cikin wato masallaci ɗe a hankali, in an tashi fita kuma rige-rige ake yi kama ana koran mutane, ba ma san zaman masallaci, ba ma san dadewa a masallaci, ba ma san dadewa ana mana sallah, ba ma san dadewa ana mana wa'azi, ba ma san ana mana karatu, duk abin addini Allah yake a gama shi. A je a ta tabka hira, a ta gulma, a ta cin naman mutane, a ta kage, a ta sharri, a ta algungumanci. Waɗannan ba ɗabi'un masu sallah bane. Shi yasa wani sahabi yace na kalle ku can ƙarshe-ƙarshe, yace na kalle ku naga babu abinda na gane wanda ake a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuke in ba sallah ba, amma duk halayenku ba irin na sahabbai bane. Zora ka muna cikin hatsari idan sallan mu ba ta yi mana tasiri ba. Ku duba saboda girman sallah fa, da aka tashi karbo ta ci aka yi aje sama, saman bakwai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je. Sauran ibada da tauhidi da azumi da zakka da aure da kasuwanci duka a ƙasa aka sauko su ta hanyar Jibrilu, amma ita sallah sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya karbo sallah da kansa, ya taka sama ta ɗaya, ta biyu, ta uku, ta huɗu, ta biyar, ta shida, ta bakwai, har inda ya je Jibrilu ya ce to ni daga nan fa iya guri na kenan, kai gai gaba kai kadai. Sai da ya je yana jin alƙalamin kudura yana rubutu, suka yi magana shi da Allah. Allah ya ce na wajabta sallah guda 50, aje ayi sallah 50. Annabi Muhammad sai zai iya sallah 50, sahabbansu za su iya sallah 50. Amma da ya dawo wajen Annabi Musa ya ce sallah 50 ta musu yawa. Ana nufin sallah 50 duk bayan minti 30 sai an kira sallah, sai an tafi masallaci. Wa zai iya wannan? Da ka zo ka fara kulla ji Allahu Akbar Allahu Akbar ko ba masallaci. Allah sai an yi sallah sau 50 ba raka'a 50 ba, sau 50 maimakon sau 5. A kuma wuni a cikin awa 24 za a yi sallah 50, in ka raba ta awa 24 kaga duk minti nawa, duk minti 30 sai an kira sallah. Sai ya ce ba za su iya ba, ka je a rage. Aka rage biyar har ta dawo biyar, ita biyar din ma a rage ta koma biyu ko ɗaya. Annabi sai ya ce a ni zan iya bata haka. Allah ya ce to tana nan 50 a rubuce a guri na, amma ku dinga yin biyar, ni kuma ina rubuta muku 50. Ku yi biyar rubuta muku 50. Saboda haka sallah ƴan uwa ita ce addinin gaba ɗaya. Sallah tana da girma, tana da matsayi ta yadda komai mutum zai yi ya tsaya kula da sallah. Tana hana alfasha, tana hana munkari. Sallah ita ce mafi daraja ayyuka bayan shaida. Ita ce kuma take kankare zunubai, take kankare laifuffuka, kuma haske ne ga mai ita duniya da lahira. Sallah tana ɗaga darajar mutum, tana kuma sarya masa zunubai. Ita ce kuma mafi girman dalilin shiga aljanna. Ɗaya da sallah ma'anarsa shi ne mutum ya fuskanci Allah gaba ɗaya lokacin da yake sallah, a zahirinsa da baɗininsa da jikinsa da hankalinsa da ruhinsa. Saboda duk waɗannan jikin naka in kana sallah ibada suke yi, gangar jikinka yana ibada ta hanyar tsayuwa, gangar jiki ke yi don girmama Allah, da ruku'u domin tawazu'u, da sujjada domin ƙanƙan da kai, da zama domin nuna ladabi a gaban Allah. In ka tsaya a gaban Allah kana sallah, to wannan tsayuwar girmamawa ce. In kai ruku'u tawazu'u kake nuna wa Allah, in kai sujjada ƙasƙan da kai a gaban Allah, in ka zauna ladabi kake nuna wa Allah. Sannan akwai ibadar zuciya, zuciyanka na ƙanƙan da kai, tana kwantar da kai, tana nuna girma, kuma tana jin kunyar Allah. Sannan hankalinka yana tintintini, yana tafakkuri lokacin da kake sallah. Sannan ruhinka yana jin daɗi, yana jin ni'ima, yana faranta rai. An tambayi manzo Allah me yafi maka daɗi a duniya, yace sallah. Waju ila qurratu ayni fi sallah. To ka dinga jin daɗin sallah in kana yin ta, ruhinka yana jin daɗi saboda kana gaban sarki azza wa jalla. Akwai ibada hannu, daga hannun da kake a ce Allahu Akbar, wannan daga hannun girmama Allah ne. in ka dora shi a kirji ko ka sake shi wannan alama ce ta kai surrender domin duk sanda soja yi haka da hannunsa to yayi surrender in ka daga hannunka ma kai surrender amma in ka bar shi a tsakiya sai a bude ma wuta to da kai mutum yayi haka to yayi surrender a gaban Allah in yayi haka yayi surrender a gaban Allah domin duk sanda ake yaki in kai haka to kyale ka ake an san kai surrender to mutum yaje gaban Allah ya daga hannunsa to yayi wa Allah surrender akwai ibadar kunne shine sauraron karatun alqur'ani dan fahimta akwai ibadar ido shine aje shi da ake a ƙasa ba a yawo da shi ana kallakallen ana sallah saboda ladabi da kuma jin kunyar Allah akwai ibadar harshe shine yayi kabbara ya karanta qur'ani yayi tasbihi yayi tahmidi yayi tahiyya yayi addu'a yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace assalamu alaikum ya sallama sallah tana tsarkake mutum daga najasar zunubi dan ya dawo tsarkakakke tsaftatacce har ya dace wajen shiga aljanna sallah wani sirri ne tsakanin bawa da Allah da Allah da ya halice shi kuma ita ce asalin samun rabo in ta yi kyau mutum ya rabauta ya ci nasara in ta baci to mutum ya tabe yayi asara wanda ya kiyaye sallolin sa za su kasance haske da hujja da tsira gare shi ranar alkiyama wanda ya tozarta sallarsa zai rasa haske zai rasa hujja zai rasa tsira ranar alkiyama wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar to ya kiyaye addinin sa wanda ya tozarta salloli biyar to zuwa gare su ya fi tozartawa yasa komai ya taso sai ya ce ai sallah komai a duniya ai sallah in azhar la'asr magriba isha asuba kuma karshe an ce kafin ka kwanta bacci ka rufe da sallah wutiri ko da ka farka kuma ka fara da sallah shine raka'atul fajri tara rayuwar mu gaba daya sallah ce mu bude ta da sallah raka'atul fajri mu rufe ta da sallah shafi'i da wutiri kuma sallolin ake da abin da ya taso sai a ce ai sallah salatul haja in kana da bukata kai sallah salatul tasbihi in kana neman karin lada kai salatul tasbihi salatul istighfari in kai laifi kana neman gafara Allah kai salatul istighfari salatul duha in kana neman lada kai salatul hasallar hanti salatul ishraq kai sallah da ishraq ka zauna kai zikiri rana na fitowa ka tashi kai sallah wani shakiya salatul ishraq sannan gashi salatul sallar roƙon ruwa sallar kisfewar rana sallar kisfewar wata idan ruwa aka rasa ruwa sai a fito ai sallah idan rana ta fara hasken ta ya disashe a fito ai sallah idan wata hasken sa ya disashe a fito ai sallah in juma'a ta zo a fito ai sallah in idi ya fito a fito ai sallah gaba ɗaya rayuwar musulmi sallah ce a ƴan uwa yasa sallah ko ina kake a cikin sallah kake to so ake yin rayuwarka ta sallah ta bambanta kai da kake sallah a kasuwancinka a san kai masallaci ne a siyasarka a san kai masallaci ne a shugabancinka a gidanka a wajen ƴaƴanka matanka shugabancinka kujerarka kakinka da muƙaminka duka ya nuna kai mai sallah ne saboda haka shi sa annabi Ibrahim yace rabbi ja'alni muqimas salati kun ga annabin Allah ne ya fi kowa daraja ma'asumi ne baban annabawa amma yace Allah ka sani in zama mai yin sallah wa min zurriyyati kuma a zuriyata Allah a samu masu yin sallah rabbana wa taqabbal du'a yace Allah ka amshi wannan addu'a rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mun gafara da mu'minai da iyayena da mu'minai a ranar tashi Allah muna roƙonsa ya gyara halayenmu ya gyara ɗabi'o'inmu Allah muna roƙonsa ya sa sallarmu ta zama irin wacce yake so iyadda da ita Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya yafe mana zunubanmu wanda muka yi da gangan da wanda muka yi da mantuwa da wanda muka yi da kuskure da wanda muka yi muna sani da wanda ba mu sani da manya da ƙanana da na fili da na ɓoye Allah duk ya gafarta mana Allah muna roƙonsa ya mana albarka yayi wa matanmu albarka yayi wa ƴaƴanmu albarka yayi wa ƙasarmu albarka yayi wa shugabanninmu albarka da malamanmu da iyayenmu da matanmu da ƴaƴanmu da ƙasarmu da kasuwancinmu da sana'armu da kiwonmu da nomanmu duka Allah ya lulbe mu da albarkarsa da rahamarsa da afuwarsa da gafararsa da jin kansa Allahumma nas'aluka alhuda Allahumma inna nas'aluka alhuda Allahumma nas'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم